matter. Even matter about it, some humble. Who said I won't get my kitty? Even good, baby, make you my own. I've been designing it up as a bottom part. You mean that I've been a father, so you may want. As soon as I'm a father,
she never gave out.
She never gave out. Yeah, na she's even.
She never gave up.
Ta semi kici mu bai talakawa
kai dukin biyar mata
imam matar bari san hambaya
hasada bun ki taki je
imam ko dare bi ni ki bai wa san san ni na fara wa kari iman mace mai ka da mazaje wa kariya ba cikin isa da kamala haka tai zaci imam ko dare bana ba zai ki fadi ba da dan kware ba zai ta kama da kariya ba gaskiya kika kama shi yasa baki kasu
ba maza su jumma ki ba
ba za su zo gun ba
rashin sani ba dadi ku je ku duduba gidan fitila haske duhu ba zai zo ba banar uwa ke Allah kika sa gaba
farin diya matar babban lauya ce a gafara ga iman su kin biyar mata su tai ni sa ai sai ku zo ku mai da ta mami baby Kunji, rashin jini rashin an tsaga to kunji mani ta fi karfin surku in kunji
ciwon gido a gan shi a gyale to kare
to da je ka binciko tarihi can baya bintike yabanta ta rike amana ta yi gaskiya ta kama gaskiya ta aminta aure shi ne zama na sun kunji ta ya iso ya shi dan gari ina da kalmar sako ne da hanzari akwai bayan Cina ta ban girma ni na zuri Na ajiye koren launi na ɗaufari Na zo na ida saƙon imam cikin gari Ta ce adamke Allah sarki a gyara kowa
Irman wani shi ne bai biɗa ga Allah Matsoraci ku shi san baya zama wani Da ilimi ake zance duba zamani
Ga dai irin su imam a gida farin gani
Ki kare mu da Allah ki mu ce gaban wani Ubangijin mu shi ne mai
Shi ne ke ta kare imanin gani A dole zan da ke juji na kwankwasa Domin na fidda ko maboya ta ɗan uba Ina kike gazar ma fito kiga Ruwa yana cin kifi a rarraba Wuta tana kona makeri muna gani Ya ce ba zai fito ran wasar wutar zuwa Ana gudun tadda ruwan ne da za a sha Amma ku sani makwararin yana gaba Maza ku koma can baya ku tsatsaya Zan gaida jarumar mata ne da marmaza Ana buƙatar haske ne da mu'aza Kamar mahangar zaki da gargaza Ashe makwancin zaki gaban maza Ana ganin mai yaƙi ne gaban maza Idan da giwar mata ne akan maza Ma'amsa kowar wanki ne da marmaza
A gaida kin biyar mata
Iman matar bari sama hama
Hasada bun ki taki je
Iman gode rai biye ni ki baiwa Ina gaban mai sara da sassaka ga ganje Tudu a hau a leke har a leko daje Dede alamar girma gani ya kore je Dede a saran sara saran kaya a jeje An buga an bar ki a nan gurin sai kari
A gaida kin biyar mata
Iman matar bari sama hama
da
wuke
taki je
Iman gode rai biye miki baiwa Suminki ayar Allah
Ina take wasu zo
Gare da walkin kura
Ako ina ba hari ba
Suna ganin ki su kyale
Su barki ko wasu zo
Ta sha gaban mai kallo Sun na farar zama gidan barista man tira kin kifi zakin maza wan marayu ga tantalakawa ai tira ki ji kana tira ki gani da ke ya ya na gidan nan nazo a gare ku salama a gare ku nazo in gaishe ku he Aisha Aisha ke kyar yarinya ina Abdalla Abba shago barmaya Suleiman Sultan dan kauta gun mama sisters ina kuke ne in gi gaisuwa Sani Musa gaishe ka mazanjiya ina sa'ada tu 313 ina sa'ada tu big mama sannin ki ina ya Maryam Rabbana ya biya ki Dawlida Amina Rukayya mama Injiniya Muhammad kai ne jin zaki Injiniya Abdul Aziz sannin ka Halima Dalla digina gaishe ta ina Faiza Pharmacologies Hamida era auta Shida Aliji ta ne ke gaishe ki ga yaren sisters duka na gaishe ku a gaida Anisa su da zan albarka Ramadan na wa Khalid bawon ayya Usman na wa Ai ina gaishe ki Nani Ibrahim mai halin kirki Salamu ta Malmo ga diyar soyayya Alhaji Alare yau kakarin ke riki ya ce yar ne ni da kan na maman ne na Tanti, Tanti London, da maman Hafsa, Mama Turai, Mama Amina, Gokul Fatima, Sani Zango, da Mama Binta, da Mama Talatu, Mama Hassana, da Mama Anisa, Mama Lare, da Mama Haju, Labindas Anti Sadia Sanninki, Anti Fati, da Anti Adama, Anti Abu Sarkin Baina Gaishe Ki Wali sannin ki ida mai jidda rikayya gaishe ki Suwaiba Abu Basira sannin ki ina Safiya ne ga matan gimba gaisuwa ta musamman jinjina a gare ku Her Excellency wai ina Maryama Her Excellency wai ina Maryama matar Ibrahim shi mana gaishe ta Her Excellency ga Hajiya Zainab bakin gari Rabbi ya ja zamani Dawlatu Sanusi Maman Utoko Aisha tu kusharki na gaishe ki Lazim Mike Sarauniya ta Idoma Abeja Windu Laurata tazo Aisha Umma Agaida Adiza Zainab Sani ina gaishe ku Zango Daura Ramata Muhammad Sa'adatu Koko Sa'adatu Umma Jubila King Anta Maryam gaishe ku
Agaida Kimbiyar Mata
Matar Barisa Muhammad
Hasada muke da ke je
Iman gudare bi yayi muke baiwa
A gaida kimbiyar mata
Iman matar Barisa Muhammad
Hasada muke da ke je
Iman gudare bi yayi muke baiwa
A gaida kimbiyar mata
Iman matar Barisa Muhammad